Abu Bella Hadi za a soma gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana a Qatar karon farko da aka fara daga gasar zuwa kasashe 32 haka kuma karon farko a tarihi da za a gudanar da gasar a yankin kasashen Larabawa an kasa kasashen 32 ne zuwa rukuni 8 kasa hudu a kowane rukuni kamar yadda aka al'adanta rukuni A ya kunshi mai masaukin baki wato Qatar da Ecuador da Senegal da Netherlands a rukunin B kuma akwai Ingila da Iran da Amurka da Wales sai rukunin C mai kasashen Argentina da Saudi Arabia da Mexico da Poland kasar Faransa kuma za ta fafata a rukunin D tare da Australia da Denmark da Tunisia a rukunin E kuma kasashen da za su fafata sune Spain da Costa Rica da Jamus da Japan sai rukunin F kuma akwai kasashen Belgium da Canada da Morocco da Croatia rukunin G kuma ya hada hancin kasashen Brazil da Serbia da Switzerland da Cameroon yayin da rukuni na karshe wato na H ya kumshi Portugal da Ghana da Uruguay da Korea ta Kudu a daya bangaren kuma hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta bayyana wani committee kwararru domin nazari tare da bada bayanai game da dukkanin wasannin da za a fafata a gasar cin kofin duniya ta bana a Qatar a cikin sanarwar da hukumar ta FIFA ta wallafa a shafinta na yanar gizo ta ce hakan zai kara inganta fahimtar wasan kwallon kafa da kuma gasar a fadin duniya Sanarwar ta ce kwamitin zai kasance ne a ƙarƙashin jagorancin shugaban sashen bunƙasa wasannin ƙwallon ƙafa na hukumar ta FIFA Arsene Wenger tare da sauran membobi da suka hada da Jürgen Klinsmann daga ƙasar Jamus da Alberto Zaccheroni daga Italia sai Chad Duri daga ƙasar Korea sauran membobin su ne Sunday Olisey daga Nigeria da Farid Mondragon daga Colombia da kuma Pascal Zubebula daga Switzerland Sanarwar ta ci gaba da cewa a lokacin gasar FIFA za ta samar da sahihan bayanai da kididdiga ta zamani da ba a taba ji ko gani ba a tarihin gasar ta hanyar dimbin masu kallo da saurare a fadin duniya kazalika da kuma kasashe da suke fafatawa a gasar da ƴan wasan su a daya bangaren kuma shugaban hukumar kwallon duniya ta FIFA Gianni Infantino ya zargi kasashen yammaci da kitsa munafunci a cikin rahoton da suka fitar kan bayanan take hakkin bil'adama na Qatar a jajibirin soma gasar A wani taron manema labarai da ba sabon ba a Doha, Infantino ya kwashe tsawon kusan sa'a guda yana kariya ga Qatar da kuma gasar ta bana bisa zarge-zargen. Gasar ta cin kofin duniya ta bana a Qatar da tana tattare da cece-kuce da suka hada da mutuwar ma'aikata bakin haure da kuma musgunawa wasu su. A cikin watan Fabrairun shekara ta 2021, jaridar Guardian ta ruwaito cewa ma'aikata bakin haure 6,500 daga India da Pakistan da Nepal da Bangladesh da kuma Sri Lanka sun mutu a Qatar tun daga lokacin da ta yi nasarar samun damar karɓar bakuncin gasar to sai dai Infantino ya ce kamata yayi kasashen Turai su nemi afuwa kan abin da su ma suka aikata a cikin nasu tarihin a maimakon mai da hankali kan ma'aikata bakin haure a Qatar